أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawarsa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Alhaji Ali, domin ci gaba da karatunmu na littafin Aqdaul Musallin, wanda yau muna yammacin ranar Ladi, wanda ya daidai da 19 ga watan Safar, hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446, wanda ya daidai da 25 ga watan 8 miladiya ta 2024. Idan ba a manta ba, a satin da ya gabata, har yanzu muna cikin fasali na fari da malam ya kawo mana kan wato kusakurai da ake aikatawa a wajen biyan bukata, a wajen shiga bayan gari, wanda mun ga tun na farko har zuwa wato na biyar. Mun tsaya akan kuskure na biyar da malam ya kawo mana, shine yayi mana bayani game da wato rishin mutun ya tsarkaka daga wato bawwali idan yayi fitsari. Idan yayi fitsari bai ya bari ya zamanto ya idasa wannan fitsari da kyau, mutun sai ya bar shi, ko kuma ya bari ya taba tufashi, ko kuma wani abu makamancin haka. To wannan yana daga cikin abin da yake sabbaba kuma azaba kabari. Kamar yadda hadisi ya tabbata, Annabi sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci ya shude da wasu kaburbura guda biyu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yake ce ma sahabban shi, wannan kaburburan fa ana yi musu azaba, amma dai Annabi ya ce musu ba wai dan komi ba ake musu azaba, ba wani babban abu ba, kamar irin shirka ba, babban abu wanda shi yana hudda ka daga musulunci kwata kwata. A ba wani babban laifi bane ba, laifinsu shine ɗaya daga cikinsu la yastatiru min al-bawl, wato baya tsarkaka, baya tsarkaka ya tsaftace jikin shi daga abin da ya shafi fitsari. Idan yazo yin fitsari yana bari fitsari, yana taba tufa shi, ko kuma bai wanke ba da kyau ya tashi. To wannan sababi ne da zai sa a yi ma mutun azaba a cikin kabari. Allah subhanahu wataala ya kare mu. To yau za mu tashi wato kuskure na shidda da malam ya kawo mana. Shine malam yake cewa ta'ammudu salti wan nathri wan nahnaha. As-saltu huwa sahabu az-zakar wa ikhraju ma fihi, wan nathr jadbu az-zakar aw qazfuhu fi shidda, wan nahnaha tardidu sawtin kas-su'al fi jawfin li ikhraj al-bawl aw al-baraz. Wato malam yace kuskure na shidda da muke aikatawa a wajen wato bayan gari, ko kuma wajen biyan bukata a ban daki, shine mutun da zai yi da gangam wato ya zamanto ya ce sai ya katse wannan hutsari da yayi, wato ya ce ya tatsi wannan hutsari da yayi, ko kuma ya zamanto da ƙarfi ya tilasa kanshi. As-salt shine ka katse hutsari, an-natr shine da ƙarfi ka ce ka hudo dukkan hutsarin da yake cikin jikinka, annahnaha shine ka ringa yunkurawa da ƙarfi ka ce sai ka hudo wato wannan hutsari. To malam anan yace mana kuskure, wanda mu kuma idan muka duba duka littattafan mu na fiqhul malikiyya, irin su iziyya, irin su risala, haka yayi sama, zaka gani game da abin da ya shahi ladubba na mutun ya shiga bayan gari, ko hutsari, ko bawwali, ko bayan gari, wato ana nuna mishi sai yayi wannan abu, wato shine kace ke yayi kyatsa ko yayi tatsa lokacin da yayi hutsari, dan ya zamanto ya tabbatar da wannan hutsarin ya huta dukan shi, kada ya tashi da sauran hutsari ya biyo wato jikin shi. To wannan amma a shari'ar musulunci, a karantarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallama bata zo ba ta karantar da mu wannan. Ijtihadi ne na malamai. An san menene ijtihadi? Ijtihadi shine kokari ne na malamai su gani ta yanda za su sa ka kaftata daga dukkan wani datti, kada ka je kana wani wasiwasi ko kuma wani abu makamancin haka. Wanda kuma malamai suke cewa wannan yana daga cikin wurin da yake kawo ma mutum wasiwasi, saboda da yawa wani zaka gani ya ce shi yayi hutsari, ya sanya ido hutsarin shiga baki daya, ya je ya tabarta sallah ko kuma ya tashi tsaye, sai ya ji kamar wata lema lema ta biyo baya, ko kuma wani ya ce maka a shi sai ya ida, sai ya zo ba yana dubawa shin wai hutsarin ne ko kuma ba hutsarin bane ba. To shi yasa mallam anan ya ce ma kuskure ne wannan, saboda shi shari'ar musulunci ta kawo mana sauki akan dukkan wani wasiwasi. Kamar yanzu misali, mutum yana sallah, Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutum zai zo ɗayan ku yana sallah, sai wasiwasi ya zo mishi cewa shin kamar ni nayi iska, kamar yayi iska arwallar shi ta karye kuma kamar ban yi ba, ka dinga jin wannan wasiwasi alhali kana sallah. To wannan mafi yawa shedan ne yake zawwa ya rude ka. Annabi sai yace kada ka cire wannan sallar taka ka ce a kawai nayi hadasi bari in je in saki arwalla. Annabi ya ce a kakka yi haka nan, har sai kai mi, har sai ka ji karan wannan iska da kai, tabbas iska ce nayi gashi naji karanta, ko kuma a naji wari wanda nayi iska gashi nan naji warinta, to kuma wannan tabbaci ba wasiwasi bane hakikanin nan arwallata ta kare, sai in huta daga sallah in je in yi in saki arwalla. Amma dan wasiwasi da zai zo maka, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka gina akan cewa baka yi ba wannan wato iska, matukar baka ji ba karanta ko kuma abin da ya shafi wari, to haka abin da ya shafi bawali. Malamai suka ce anan mallan da ya kawo mana yace wannan kuskure ne mutane suke yi, ka je wajen bawali ka ringa yunkurawa cewa he ka tace duka ka tabbatar da babu komai. Zan mu gani zai kawo mana irin misallai wasu yanda suke aikatawa idan sun je yin wato bawali ko bayan gari. To idan aka ce al-salt shine kenan mutun ya kyatse wato gaban shi dan ya huddar da dukkan wannan wato hutsari. An-natr shi kuma da ƙarhi kenan mutun ya ce ya kyatse. An-nahnaha shine kuma ka yunkura da ƙarhi ka ringa wannan nishi na cewa dole he ka huddo wannan abin da ya rage wato na hutsari. Shine malin sai ya ce wa huwa maslaku kasirun minal muslimin wa amatal muwaswisi, wato wannan tafarki ne ko hanya ce wanda da yawa daga cikin wato masu sallah suna aukawa irin wannan abu. Yace bari ma masu wasiwasi wannan abin sosai yana damun su, bal inna minhum man yaj'aluhu aslan bil istibra, wani yana ganin cewa shi ma idan yaje ya kama ruwa matukar bai kyatse gaban shi ba da kyau, ya kyatse yana ganin kawai kwata-kwata kamar ma wato wannan tsarkin nashi bai ba. Da mallan yace wannan kuskure ne, wannan hanya ce wadda za ta sa maka wasiwasi, wanda wasiwasi kuma shedan idan ya same ka yana ma wasiwasi. Wani yana ba mu labari yace shi ka idan sallah ta zo, an lokacin sallah yayi, kahi yayi sallan nan inda wuri zai yi arwalla, sai ya maimaita arwalla wajen sodiya, kawai daga ya arwalla sai ya ji kamar yayi iska, sai ya dauko ruwa ya sake arwalla, sai ya tashi zai ta yaje dai kamar yayi. To wannan duka wasiwasi ne na shedani. Ko kuma sai ka je ka yi tsarki ka huto, sai ka ji kamar wato baka bawali ya zubo maka, wannan duk wasiwasi ne na shedan. Shi yasa wasu malamai suke ganin ma idan ka je bawali ka yi hutsari, ka tabbata ka ida hutsarinka, to ka tashi ka wanke, suka ce ka zuba ma wandan naka daga cikin ruwa, saboda koda ka huto idan ka ji wata lema yake ce lema mecece lema wannan ruwa ce, saboda wasiwasi. Amma mine ka tabbatar dai kai dai ka ida yin mine, ka ida yin hutsari. Amma matukar baka ida ba ka tashi ai dole wani zai rago, amma matukar ka gama ka san ka ida, to wannan zai zamanto wato abinda zai zo ma na wasiwasi, wannan daga abinda ya shafi shedani ne, kai zai zamanto ya cutar da kai akan abinda ya shafi ibadarka. To wannan mallan abinda yasa ya kawo wannan kuskure, yace kuskure ne tare da cewa mu zan mu gani a fiqhul malikiyya duk yana kawowa mai iziya mai risala duk suna kawowa cewa idan ka zo yin bawali he ka kyatse, he ka tatse gabanka da kyau, sai mallan yace wannan kuskure ne saboda ba daga karantarwa ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, a ijtihadi ne, kokari ne na wasu malamai da sai ma wanda ya iziya kokarin su ne suka gani cewa mutun ya kamata yayi wannan. To sai mallan yace qala shaykhul islam ibn taymiya, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wa yukrahu salt wa nathr wa lam yasih al hadith fi al amr wal mashi, wato malamai sun kyamaci mutun ya je yin bawali ya ce he ya kyatse gaban shi ko kuma ya dunkura da ƙarfi sai ya katse wannan gaban nashi wace walam yasihul hadith fil amr wato akan wannan lamarin babu hadisi da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace wal mashi haka tafiya dan wani idan yayi bawali yace wannan bawalin da yake da sabo sai ya tashi wai ya dan yi fa daya biyu haka ya dan motsa jiki kuma yazo ya tsugunna ya ƙara wato wai dan ya ƙara huddawa yace wannan duka bai tabbata ba daga sunnah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wan nahnaha aqibal bawli bid'atu kace idan ka zo ka ida hutsari ka ringa yunkura da ƙarfi kana nishi kace hutsarin nan duka sai ka tace komi malan yace wannan abu ne na kirkire abu ne wanda yake na bid'a babu shi a cikin karantarwa addinin musulunci yace wa yujza'ul al-istijmaru bil hijara yace abun ya wadatar da kai ma kai istijmar kai woge da dutse an san abin da ake ce ma woge al-istijmar shine misali kai ne kazo babu ruwa ko kuma ruwan yana nesa kai ka dauki dutse idan ka je kai hutsari ka goge da shi wato shari'a musulunci ta karantar da wannan ya halatta kana iya kai haka nan kuma ya halatta ka wanke wato da abin da ya shafi ruwa duka wannan shari'a musulunci ta karantar da wannan yace walau bi wahidatin fi safhataini wal hashafa wato koda da dutse ɗaya ne tunda shari'a ta karantar mutun ya dauki dutse uku ko kuma wani icce guda uku yayi istijmar da shi idan baka samu ba dutse ɗaya ne ka samu to sai ka zamanto ka goge da shi kuma ka juya ne kote din shi kenan ya zamanto duka ka goge dattin bawali da wanda kai wato a bayan gari sai malam yace wal hashafatu bi dhatil hajar wa ghairi zalika li umumil adilla bi jawazil istijmar ko kuma da wani icce saboda dalilai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama akan cewa ya halatta mutun yayi istijmar shine kai woge ka goge wato bawali ko kuma bayan gari da dutse ko kuma da wani wato icce malam sai yace qala ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim yake cewa wa lam yakuni rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yashna yasna shay'an mimma yasna'unahu al-mubtaluna bil waswas min as-salti wa nathri adh-dhakar wan nahnaha wal qafaz wato yake cewa bai kasance ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yasna shay'an mimma yasna'uhu wato bai kasance ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana aikata wani aiki wani abu irin abin da wannan mutane wanda suka aka jarabce su da wasiwasi na mine na cewa idan ka zo yin wutsari sai ka kyatse gabanka ko kuma sai ka yi ta nishi da ƙarfi ko kuma wal qafaz wasu in ka zo yin wutsarin wai sai ka yi tsalle ma ka bura saboda jikinka duk ya motsa wai ka huddo wannan wutsari duka wannan bai kasance ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi yace wa maskil habl wasu kuma sai sun rike wata igiya ka tashi sai ka rike wata igiya ka kama yace wa tulu'id daraja ko kuma wai sai sun kai wutsarin har sai ka ga wani wato wani zare-zare yana hutawa daga ƙarshe tukun wai wannan hutsarin naka ya gama yace wa hashwil qatni fi nahsil ihlili makhrajul bawli wa sabbil ma'i bihi ko kuma wani ya dauki abduga ya zo a gaban shi ya je yayi hutsari a gaban shi ya ringa sa abduga wai sai ya taso duka hutsarin wai to kaga wannan duka wasiwasi ne na abin da ya shahi wato shaytan malan yace wa tafaqquduhu al-fani'a al-fanniya ba'da al-fanniya ay fataratan ba'da ukhra ko kuma a naje nayi bawali na ida in tashi dai in ringa zuwa ina dubawa wannan hutsarin wai duka na ida shi ko kuma bai ida ba malan yace duka wannan wasiwasi ne yace wa nahwi zalika min bid'i ahli al-waswas ko kuma da makamancin haka irin bid'a ta wato ma'abota wasiwasi yana wannan duka yana nuna ma cewa ba karantarwa bace ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ijtihadi ne na malamai wato suka ce idan mutun yayi bawali ya ringa kyatse gaban shi ya ringa ja da ƙari har ya zamanto wannan bawalin ya fita to malam sai yace wannan abu ijtihadin su ne ba karantarwa bace ta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina anan malam yana ganin menene cewa wannan abu menene kuskure ne kenan shine ya kawo mana shi akan kuskure na nawa shine kuskure na shida sai malam yace sabe wato na bakwai kuskure na bakwai yace albaulu fil mustahammi alma'u alladhi yustahammu fihi wal ma'u arrakid wato yin hutsari a cikin wato abun wanka idan aka ce al mustaham shine abun wanka zaka gani akwai irin basan basan din nan da ake yi na wanka. To irin mutun ga ruwa nan an tanadi ruwan wanka a ciki ka zo ka shiga kana wanka ko kuma zaka yi wanka kai wutsari a cikin nan. To wannan shine kuskure yace ko kuma walma'ur rakid ko kuma ruwa wanda yake a tsaye waje guda bai gudu. Shi ma wannan kuskure ne ka je kai wutsari a wannan ruwan sannan kai wanka a cikin shi. Yace malamin yace wa hadha khata'un yaf'aluhu mu'zamun nas. Wato wannan kuskure ne wanda da yawa daga cikin mutane suna aikata shi. Yace wal baulu fil mustahammi ya'zimu khataruhu idha kana al mustahammu fi tasqin aw ma yaqumu maqamahu lima fihi min habsil ma'i. Yace yin hutsari a irin wannan basan na wanka yafi zaman tawwa wato mafi hadari fiye da wato ya zamanto sabani shi in ruwan yana gudu ko kuma wani waje ne daban. Saboda shi wannan ruwan an yi abu ne gashi nan na wanka ruwan bai huta arhe yake kai ka zo ka yi wutsari anan kinan ka gani da ya ja ruwan nan ka bata shi kuma ka ce za ka yi wanka da wannan ruwan bancin ka yi wutsari a cikin shi. Shi yasa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan ayini ayi wutsari a fil ma'i da'im a ruwa wanda yake gashi nan kai ne ka isko wani dan karamin ruwa dan tafki dan karami wanda bai gudana kai wutsari a cikin wannan ruwan kuma kace kai wanka da wannan ruwan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan saboda mafi yawa dattin naka ne zaka mai dattin da ka huta shine zaka mai da wato akan abin da ya shafi jikinka. Sai yace wa kad nahan nabi sallallahu alaihi wasallama an zalik kuma haka hakika ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan wannan fa qala yake cewa la yaqulanna ahadukum fi mustahammihi thumma yatawadda fihi fa inna ammatal waswasi alwaswasi minhu. Kada a samu dayan ku yayi bawali a cikin irin wannan basan din ko kuma a wani ruwa wanda yake na fishin wanda bai gudana kai bawali a cikin shi sannan kuma kace da wannan ruwan zaka yi alwala ko kuma zaka yi wanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda mafi yawan wasiwasi yana zauwa daga haka kinan hani yazo cewa kada kai wanka kada kai hutsari a ruwa wanda bai gudana. Amma in ruwa wanda yana gudana ne wannan ba laifi mutum idan yayi hutsari saboda kana yin hutsarin ruwan ya tahi da shi sannan kana iya kai wanka da shi ko tafki ne babban tafki wanda yana tahiya alladhi yajri kenan wanda ruwa yana gudana ko kuma a teku ce babba wanda ruwan babu iyakar shi kenan wannan shi ma babu matsala idan kayi hutsari a cikin shi kayi wanka a ciki. Hanin da yazo kayi hutsari a ruwa wanda yake bai gudana ko kuma ruwa wanda aka kebance a cikin wani abu wanda daman wanka za a yi kamar irin basan basan da ake yi wato a cikin magewaya wannan wanka kenan wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan wannan. Sai malam yake cewa qala al-Khattabi Imam al-Khattabi yake cewa wa innama nuhiya an zalika idza lam yakun al-makan judadan yabasan salban aw lam yakun musallakan yanfuzu fihi al-bawl wa yashmalu fihi al-ma. Malam yace hadin ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya kasance wurin wato mai tauri ne wurin ba waje bane mai tabshi. Misali in wajen da zaka yi hutsarin a cikin abun basan din kana yin hutsari misali akwai koha wanda hutsarin zai huta to wannan babu lai tunda kai tsaye da kai hutsarin ya huta wani ruwa zaka zuba ko kuma wurin da ko kuma tabkin da kai gashi nan ruwan bai shanyewa yana nan to wannan duka hani yazo kada mutun yayi hutsari akan wannan. Shine Imam al-Khattabi yake mana wato bayani yace wa kadhalika al-ma'ur rakid lima yatarattaba ala dhalika min khatari wa mafsada. Haka ruwa wanda yake dawwamamme a waje guda dan tabki ne dan karami haka kazo kai hutsari kai wanka a ciki wannan yazo yayi hutsari yayi wanka a ciki kaga ni ruwan zai zamanto an bata shi ga baki daya sai wasuwasi ya ringa zo maka wannan wankan da nayi daidai ne ko kuma ba daidai bane ba. Haka yazo hadisi fa an Jabir radiyallahu anhu daga Jabir yarda Allah ta tabbata a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallama naha an yubara fil ma'ir rakid. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani da ayi hutsari a ruwa wanda yake dawwamamme waje guda bai gudana. Duka wannan hadisai da malamin yake kawo ma yana ma nuni ne cewa wa kai hutsari a irin basan inda zaka yi wanka ko kuma wani kogi ruwa dan karami wanda bai gudana kai hutsari sannan kai wanka da wannan ruwan wannan bai dacewa kenan. Shine malamin yake karantar da mu sai ce qala an-nawawi imam an-nawawi yake cewa in kana al-ma'u kathirun rakidan fa qala ashabuna yukrahu wa la yuhram wa la yahrum wato imam an-nawawi yake cewa idan ruwan ya kasance da yawa ne a dawwame waje guda amma yana da yawa babban tabki ne ruwan ya taru to wasu daga cikin wato abokan karatun shi yake cewa suka ce an karhanta amma ba haramun bane amma idan ruwan kadan ne wannan babu sabani wajen malamai haramun ne saboda hadisin da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malin sai yace walau qila yahrum lam yakun ba'ida kuma inda za a ce ma haramun ne wannan ba abu ne ba wanda yake nesa saboda hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haramun ne bai dacewa mutum yayi hutsari a ruwa wanda yake dawwamamme sai yace fa innan nahyi yaqtadi at-tahrim ala al-mukhtar inda al-muhaqqiqi saboda a shari'ar musulunci idan aka ce abu an hana abu me yake nunawa cewa abu menene idan shari'a ta ce an hana mutum ya sha giya kenan giya mice ce ki giya haramun ce to idan aka ce an hana kai hutsari a ruwa wanda yake a waje guda bai gudu kenan yin hutsari a wannan ruwan me ya haramta haramun ne kenan bai dacewa kana musulmi a same ka ka aikata wannan sai malai yace wannan shine abu mafi zabi a wajen malamai da yawa wanda suke malaman usulul fiqh yace amma wa amma ar-rakid al-qalil as-sawab al-mukhtar annahu yuhramu al-bawl fihi amma ruwa wanda yake kadan wannan haramun ne mutum ya zamanto yayi hutsari a cikin shi kenan wannan gaba ta bakwai ko kuskure na bakwai shine mine kuskure na bakwai shine mine ka ayi hutsari a cikin basen na wanka ko kuma ruwa wanda yake a tare a waje guda kina wannan shine malam ya kawo mana a matsayin kuskure na nawa kuskure na bakwai sai malam ya ce thaminan wato na takwas shine tafdilul istinja bil ma ala al hijarati wa taqdimuhu wato fifita al istinja shine bil ma'i shine yin bawwali ka wanke bawwali da ruwa alal hijarati akan ka je kai da dutse shari'ar musulunci ta karantar da mu cewa zaka iya tsarki da mi da dutse ko da icce ko da kara ko da wannan sai dai haji ana yin tsarki da kashi zabu zabu gari to sannan kuma in na biyu shine da mine da ruwa to wasu suna suke ganin cewa a wai idan baka samu ba ruwa ne zaka dauki mi zaka nemi icce to ba haka nan bane ba shi yasa suke fifita cewa kai da ruwa yayi kai da icce a shari'ar musulunci duka guda ne kai da ruwa ko kai da icce duka guda ne in kai da icce ko da dutse kaje kai bawwali da dutse ka kyatse ka zo kai arwallata kaje kai sallah ba sai kaje ka nemi ruwa ba in kaje kai da ruwa shi ma ba sai kaje ka nemi dutse ba to in ka gama kuma yana da kyau saboda Ubangiji subhanahu wataala ya yabi mutanen Quba Quba wuri ne da cikin Madina inda Annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi hijira daga Makka da ya kaure ya zo Madina da ya zo ina ya safka Quba ya fara safka to mutanen wannan unguwar ta Quba lokacin yana gari ne ma yanzu ta zama unguwa a cikin Madina tsakankaninta da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama bai huce kilo biyar to mutanen Quba sun kasance su idan za su yi tsarki duka biyu suke gamawa sai Allah subhanahu wataala ya yabe su akan irin wannan wato sai sun goge da dutse sannan su zo su yi da ruwa kuma to amma duka guda ne idan kai da dutse ya wadatar idan kai da kara ya wadatar amma abin da ya shahi ruwa shi ma idan kai bangare guda kai da ruwa wata rana duka ya wadatar zan mu zo mu gani hadisai wanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine malam sai yace wa huwa itiqadu kasirun min al-awam da yawa daga mutane gama garin mutane suna kudurce cewa ai kai da ruwa yayi kai da dutse amma kuwa ba haka nan bane ba yace bal inna ba'dahum ya'taqid anna al-istijmar bil ihjar ma'a wujud al-ma'i batil wasu suna ganin wai cewa idan akwai ruwa ma kaje ka dauki dutse ka goge bawali da kai da shi cewa wannan tsarkin ka bai ba sai malam yace wannan kuskure ne ba daidai bane ba da yace wa haza itiqadul la dalila alaihi wannan kudircewa da suka yi babu dalili akan shi su sun yi kiyasi ne akan taimama yanzu misali ga ruwa ka je kai taimama ba kai ba taimama amma babu ruwa an kai taimama tayi zama ma matsayin arwalla to su sai suka yi kiyasin wannan da aka ce kai da dutsi wai idan babu ruwa ne shi kuma a shari'a ta baka dama kai da dutsi kuma ta baka dama kai bi kai da ruwa kenan ba irin na taimama bane da arwalla to shi yasa sai malam yace wala wajhalahu min as-siha babu wato huska ta ingancin wannan fada da suke fada li annal istijmar saboda yin woge yin tsarki da dutsi ko da yace warar fi ahadisin sahiha ma wujudil ma wato ya zo a cikin hadisai wanda suke ingantattu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da cewa kuma akwai ruwa shine sai yace fa an salman al-farisi salman al-farisi radiyallahu anhu yake cewa a cikin hadisin nan malam bai kawo mana ba shi dogon hadisin wani ne ya tambaye shi yace mishi ya ji an ce ku annabin ku ya koya muku komi da komi hatta zuwa bayan gari sai da annabin ku ya koya muku sai ce mishi kwarai da gaske saboda addinin musulunci anan malamai suke cewa fa addinin musulunci ba addini bane wanda ka zo kai yanda ka ga dama babu abinda annabi bai koya ba shi yasa addinin da ya koya ma fa yanda zaka je kai bawwali ka je kai tsarki ka je kai bayan gari addini sai da ya koya ma ga yanda zaka je kai to ina ga wani lamari wanda yake babba kaga dole a ce addini sai da ya karantar da kai shi yasa abinda addini bai karantar da kai ba kada ka zo ka ce ya kamata a ce an yi kaza a addini babu ya kamata saboda idan ka ce ya kamata a ce an yi kaza ɗayan biyu ne Imam Malik yake cewa dukkan mutumin da ya raya cewa a cikin addini akwai wani abu wanda yake kyakkyawa wanda annabi bai kawo ba to ɗayan biyu ne amma yana tuhuma annabi cewa ya yaudari ubangiji cewa sakon da aka aiko shi bai kashi ba duka na warko kenan tuhuma ce kake gawa ga manzon Allah gashi annabi yace mana al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya sanko aya yace a yau na cika muku addinin wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina an cika muku addini an cika muku dukkan ni'ima an yardan muku da cewa musulunci shine addini babu abinda annabi bai bayyana ba to kai ka zo da wani abu kace a wannan abin ya kamata a yi shi to kai kenan kana musanta Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye kenan ko kana raye cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi da wannan wato risala ba bai yi da sako na ubangiji subhanahu wata'ala ba kenan wannan babban abu ne wanda yake da hadari Allah subhanahu wata'ala ya kare mu to sai yace kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana komi da komi yace a zuwa bayan gari nahana an nastaqbilu al-qiblata bighaidin annabi ya hana mu fuskanci al-qibla da mene da yin bayan gari idan zaka yi bayan gari addini ya hana ka fuskanci al-qibla kuskure ne ka fuskanci al-qibla to wannan mas'ala ce wanda take da sabani zan mu zo mu gani a can gaba malam zai kawo mana sabanin da ke da kowa wajen malamai shin a ina ne zai zamanto ya kamata ba laifi kana iya fuskanta al-qibla ko kuma a ina ne bai halalta to a gurguje dai kana hili a sahara ko kuma a daji zakai bayan gari ka fuskanci al-qibla wannan addini ya hana haramun ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace he dai kai kalli wani bangare daban shi yasa har yanzu idan ka duba mafi yawa bandaki na masallatai da ake yi a Saudiya zaka ga da wuya ka shiga bandaki ka gani salon gaban ɗakin an yi positioning ta yanda zaka fuskanci al-qibla da wuya ka gani yasa kai ma idan zaka yi gini yi kokari kada inda za a zamna a yi bayan gari ya fuskanci al-qibla kai matukar kai koyi da wannan sai yace annastaqbilul qiblata bighaidin aw bawlin ko kuma hutsari kai ne kana daji zaka yi hutsari daga yamai zaka zo zandar kawo ka huto ka kalli gabas kai hutsarin ka wannan bai dace ba saboda al-qiblan mu ina ce al-qiblan mu gabas ce a irin wannan wurare yace aw annastanji aw an yastanji ahadun bi aqall min thalathati ahjur ko kuma dayan mu yayi istinja shine al-istijmar yayi wato woge ya goge bawali ko bayan gari
da ƙasa da dusi uku shi ma shari'a ta hana daidai ka dauki dusi uku kenan baka dauki ba ɗaya ko kuma biyu malamai suka ce idan ɗaya ne ka samu kenan sai kai kokari ka jujjuya shi kai bangare kenan so uku ya wadatar maka idan baka samu ba sauran duwatsu to kenan wannan yana maka nuni cewa shari'ar musulunci ta zo ma da dalili cewa ya halatta kai wato ka goge bayan garinka da dutsi ko da wani icci haka kuma da ruwa shi ma gashi nan hadisi mana yace wa kadhalika sabata anhu al-istinja bil ma haka ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama halaccin wato mutun ya wanke bayan gari ko bawali da ruwa sai yace fa an Anas radiyallahu anhu qala hadisi daga Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'ti al-qala'a fa atba'ahu ana wa gulamun min al-ansar bi idawatin ay ina'in min ma'in fa yastanji biha wato Anas yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana zuwa zai je bayan gari Anas yace da ni da wani yaro sai mu dauki ruwa wato abuta mu je mu kai mishi da wannan ruwan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake wanke wato bukatun shi idan yayi kenan wannan ya nuna mana fala afdaliyata li ahadihima ala al-akhar babu fifiko akan cewa kai da ruwa yahi kai da dutsi ko kuma kai da dutsi yahi kai da ruwa abin da yafi idan ka gama wannan yayi amma duka kowanne idan kai wato ya wadatar da kai zaka iya zuwa kai arwalla wato kai sallah akan wannan qala ibnu taymiya malai yake cewa ibnu taymiya yake cewa wala yukrahu al-iktisaru ala al-hijar ala as-sahih malamai suka ce ba a kyamar mutun ya takaita akan abin da ya shahi wato yin goge yin wato goge abin da ya shahi kutsari ko bayan gari idan kai da duwatsu wannan ba a kyamaci ba haka wato ya halatta kana iya kai haka wato imamu shaqiri yake cewa fi sunan yace wa man qala dukkan mutumin da yace innal istijmar lalle yin abin da ya shahi al istijmar la yajuzu illa inda faqdil ma bi halatta sai lokacin da babu ruwa yustata wannan mutumin dole sai an neme shi cewa to ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala fa in taba idan ya tuba akan wannan fatawadi wa illa uzira idan kuma bai tuba ba ana iya mishi hukuma akan wannan saboda yayi laifi dukan mutumin da yace ai ruwa yahi kai da wato dutsi saboda shari'ar musulunci bata nuna mana ba haka kai kuma kankan bace zakai ka ce a ruwa yahi kai ya kai da yayi kai da dutsi kenan wannan shari'a bata karantar ba akan wannan shine malam yace walam yasbutu anhu sallallahu alaihi wa sallama at-tafdhil bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wato abin da ya shahi wato fifiko kenan gaba ta takwas kuskure ta na takwas shine malam da yace wasu da suke fifi ta yin ka ce ka goge da ruwa yahi kai da dutsi malam yace wannan kuskure ne abin da yafi duka kai da kowanne wanda ya kaga dama duka ya wadatar maka akan wannan sai malam yace taminan na tara yace al istinja'u bil yamin zaka ga wani ya je bayan gari ko kuma ya je hutsari ya wanke da hannun dama wannan kuskure ne abinda zaka yi da hannun hagu ma ake wankewa kamar yanda shiga ban daki wani zaka ga da kuskure ya je ya shiga da wata kawa da kawar dama ban daki da wata kawa ake shiga da kawa hagu ma a huto daga wata kawa da dama shi duk inda abu wanda yake na abinda ya shahi tsarki abinda yake da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabatar da ni da dama shi yasa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun damantawa tana burge annabi tana kayatar da shi fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli haka Aisha radda Allah ta tabbata a gare ta tabbari annabi dan zai sa ta kalmi da wata kawa yake wara da kawar dama tukun ya sa hagu idan zai shiga masallaci da kawar dama tukun ya biyo da hagu idan zai dukkan wani abu wanda yake abu ne wanda yake da daraja annabi yana aikata shi da dama amma idan ya zama to abu ne wanda bai da daraja misali shiga ban daki sai ya kaddama mai wata kawa hagu wanke datti sai ya gama mi hagu yayi bawali kai bawali saka wanke da hagu kenan kuskure ne mutum a same shi da dama yana aikata wani aiki wanda yake na najasa ko kuma aiki wanda yake datti shi yasa malam yace naha sallallahu alaihi wa sallama an tanziha laha annabi sallallahu alaihi wa sallam an mubasharatul akdhab annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hani game da a daudadar da dama a ringa sa ta dama hannunka na dama kai tsaye a ringa zuwa yana taba abubuwa wanda suke na dauda ko kuma abubuwa na datti abinda yake na datti ka kaddamar da hannunka na hagun wato shine karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yace hadisi fa ana abdurrahman bin zaid qala daga abdurrahman dan zaid yake cewa qila li salman an tambayi salman al-farisi kad allamakum nabiyukum kull shay hatta al-khira annabi sallallahu alaihi wa sallam manzanku annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce ya karantar da ku komi da komi hatta yanda mutun zai yi bayan gari sai yace fa qala sai yake ce mishi Salman kenan yake ce mishi ajal kwarai da gaske na hana an nastaqbilul qibla annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu da mu fuskanci alqibla lokacin da zan mu biya bukatun mu bi ghaidin aw bawlin yin bayan gari ko kuma bawali aw an nastanjiya bil yamin ko kuma mu wanke bayan gari ko mu goge bayan gari da dama duka wannan hani yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam to haka imam an-nawawi sai yake cewa wa huwa min adabil istinja wannan yana daga cikin ladubba na abin da ya shahi wato yin wanke bayan gari sawa'un da ruwa ko kuma da wato abin da ya shahi dutse yana daga cikin ladabin haka yace wa kad ajma'al ulama malamai sun hado ala annahu manha an istinja bil manhiyun an istinja bil yamin malamai sun yi hada kan cewa an yi hani mutun yaje ya wanke bayan gari ko bawali da hannun shi na dama summal jamaahir ala annahu nahyun tanzihun wa adabun la nahyun tahrim hani ne na kyama saboda kada ka kai hannunka na dama zuwa ga abu wanda yake datti ba hani bane wanda yake wato na haramci suka ce wa zahaba ba'du ahli zahiriya ila annahu haram amma wasu daga cikin malaman zahiriya suka ce haramun ne saboda annabi yayi hani kenan ya zamanto abu ne wanda yake haramun wanda kuma illa li darura in ba darura ba ta sa misali mutun ne bai da hannun hagu kenan dole zai aiki da dama yanan dole zai yi aiki da dama zan mu zo mu gani a gaba malam zai kawo mana idan kai istinja din ma idan ka wanke hannunka koda da hagu min ana so ya zamanto ka tsaftace shi ka ƙara wanke shi malam zai kawo mana shi ma cikin wato kusakuran da ake aikatawa sai yace wa ashara ila tahrimihi jama'atu min ashabina wala ta'wila ala isharatihi wato da yawa daga cikin malamai sun ambata zuwa ga cewa haramun ne mutun yayi wanke bayan garin shi da hannun shi na dama abinda yafi shine yayi aiki da hannun hagu yana wannan kuskure na nawa kuskure na tara shine kai kaje ka ringa wanke bayan gari da mine da hannun dama wannan kuskure ne abinda ake wanke bayan gari ko bawali shine da wai hannu shine hannun hagu na goma sai malam yace al istinja'u bil azam war raji' wal awraqul maktuba wato yin bayan gari yin al istinja yin goge bayan gari bil azam da kashi kai ne ka je daji kai bayan gari ka ci ka kyatse shi da kashi ko kuma war raji' shine da kashin busashi kashin wato busashi wal awraq al maktuba ko kuma da wato takardu wanda ake rubutu da su takardu sawa'un wanda ake rubuta karatu ko hadisi ko alqur'ani ko wani abu rubutu ne malam yace to duka wannan shi ma kuskure yace yuhti kaseerun minan nas inda istihdami ba'd al-awraq al-maktuba li izalati an-najasa yace da yawa daga cikin mutane suna yin kuskure su dauki takardu irin wanda ake rubutu da su su ringa hudda najasa da su wannan malam yace kuskure ne saboda dukkan abin da yake da daraja har ya kai ana rubutu da shi sawa'un rubutun alqur'ani ko rubutun hadisi ko a rubuta wani abu wannan kuskure ne wato a same ka kana goge datti da shi misali takarda yanzu takarda irin takayi kaga ai kai yana ko wanda yake rubuta hadisi ko wanda yake rubuta kaza wannan bai dacewa mutum ka dauke su ka goge bayan gari ko bawali amma yanzu misali takarda ta wani wato karton wani sabuli kaga wannan ai kana iya kai da shi tunda babu wani rubutu da ake aiki da shi wasu malamai suka ce hatta da jarida ma bai dace ba ka dauka saboda ai wasu jaridun suna kawo har sunan Allah a ciki irin takardar jarida haka ita ma bai dacewa ka dauka kai ringa goge bayan gari da ita yace wa qari yakunu fiha alfazul jalala ma fiha kana wa in jarida ce ko kuma wani rubutu ne kai baka iya karanta ba kaga an yi da turanci ko da larabci ko da wadi yare da English kai baka iya karanta ba aje kuma a ciki sun rubuta sunan Allah kai kuma ka dauka ka gusar da najasa kenan kaga wannan da yi ba mana yace kuskure ne wala yahtalifu isnani fi hurmatihi babu wansu mutum biyu ba su sabani idan wannan da sunan Allah haramun ne a ce wato kaje ka goye bayan gari da shi wa minhum man yastakhdimu al-azam war-raji wasu kuma suna daukan kashi su goye bayan gari da kuma wato war-raji shine kashin busashi shi ma bai dacewa ka dauka ka goge bayan gari saboda mi kashi abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hali saboda abinci ne na aljannu aljannu idan ka ci nama kai da wannan kashin sai Allah ya maido musu nama a ciki su ma su yi sabon abincin su haka ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hali kada a goge kashi da shi saboda kai yanzu kamar yadda kake kyama a daudada ma abincinka to kai aljannu kuma ka je ka daudada musu kaga in masu mugunta ne sai su taba ka duk da kuma su ba aljannun wanne ne ake ma wannan su ne musulmi daga cikinsu musulmai su ne abincinsu wato kashishuwa da kuka ci na nama sai Allah ya maido musu naman su ma su dauka su ci kenan musulman cikinsu warraje shi kuma kasin busa shi wannan dabbobin ku da suke yin kashi shi ma kashi abinci ne kuma na busashen su haka shari'ar musulunci ta aiki to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi hani yadda manto kada ka dauki kashi ka je kai goge bayan gari da shi ko kuma kada ka dauki kashi shi ma ka dau goge bayan gari da shi hatta da kashi ma irin misali mafi yawa wanda suke zuwa wasu daga cikin almajirai masu zuwa jibji suna yin bayan gari kada mutum ya je jibji ya yi bayan gari kuma ya gani wani kashi ya dauka ya ce ya goge bayan gari wannan bai dace ba ko kuma ya dauki wani datti ko kuma wani kashin busashe ya ce zai goge to wannan duka wato hani ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai malam ya ce wa kanna annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi as-salman kina hadisin da ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an yastanji bi raje cewa ayi istinja da abin da ya shahi kashin busashe aw bi azam ko kuma da kashi sai malam yace wa qis ala zalika kullama yadkhul wa yantadrij wa yandarij tahtahu kai kiyasi akan wannan dukkan abin da zai shiga karkashin wannan kenan dukkan abin da zai shiga irin karkashin wannan na takardu kada a same ka kaje ka ringa wato abin da ya shahi goge bayan gari da su ka ringa darajta wannan abu duk wani abu mai daraja a musulunci sawa'un na abincinka ne ko kuma na musulunci ne na wani abu ne wanda yake nuna alama ta musulunci kada a same ka da shi ka dauka kana goge bayan gari ko kuma bawwali kenan wannan bai dace ba kuskure ne in ji mala sai ya ce Imam Nawawi yana cewa fihi nahyi akwai nahani al istinja bin najasati wan nabbahu nabi sallallahu alaihi wasallama bir raji ala jinsin najas wato akwai hani akan cewa ka goge bayan gari da kai da najasa kenan kaga najasa ce ka dauka kuma ka yo ta gogo ko bata gogo bata gogo ba tana nan kenan daman ka dauki wani kashin busashe ko kashin mutum irin almajirai masu zuwa daji ko kuma wato jibji ka san kashi mutum yayi kashi a can ko kashin busashe idan ya bushe ta wuri yake to ka dauki kashin dabbobi da suka yi daman menene najasa ne kuma kai hudami sai dai ka tsara najasa to ka gani bai yi ba duk wani abu wanda yake najasa ba za ka hudda najasa da shi ba kenan sai abu wanda yake tsarkake yake sai ce fa innar raji huwa ar-raus ar-raji shine wato kashin busashe wa ammal azam falikaunihi ta'aman lil jin kaga nan malam ya fara bayyana mana amma kashi sai yace saboda ya kasance abinci ne na aljannu abincin aljannu ne kashi shuwan da muke ci mu ci naman mu yadda kashi su kuma Allah ya maido musu naman su ma su ci to kada ka dauka ka je ka musu datti ala jami'il mat'umat haka kuma dukkan sauran abinci duk wani abinci wanda ka ci ka yadda wani abu sai Allah subhanahu wataala ya mayar ma da aljannu wanda suke musulmi su ma su ci wato kenan idan ka dauka kuma ka je ka bada ka bada musu abinci ai ka gani bai yi ba dole ka darajta abincin su malam yace wa taltahiqu bihi almuhtaramat kal ajza min alhayawanat yace haka yana shiga cikin abubuwa wanda suke kima wani bangare na abin da ya shahi dabbobi misali kwata kusa kwata dabba kayanka akuya kwata taka ce ka dauka ka goge bayan gari kaga ai abu ce wanda take da daraja ba zai zaman to ba an yi amfani da shi awul awraqi aw awraqu kutubul ilm wa ghairi zalik ko kuma wasu takardu wanda aka rubuta abubuwa na ilimi kinan kaga duka wannan malamin yana ma nuni ne cewa takarda wanda ake rubutu da ita ko kuma kashi ko kuma kashi wannan bai halatta mutun ya goge wato abin da ya shahi bayan gari ko bawali da shi abin da zaka yi ka nemi icce ko kuma dusi icce shi ma icce sample kawai kaje ka ciro icce wanda zaka wai goge in iccen yayi kama da irin na aswaki kaga wani yayi da aswakin shi kaga ai baka dauka ba shi ma abu ne wanda yake da daraja icce haka yake kaje ka ciro ka goge ko kuma ka nemi dusi wato ka goge kenan wannan kuskure ne wanda yana daga cikin wasu suna aikatawa shine malamin ya kawo mana shi akan kuskure na 10 kuskure na 11 malamin yace al istinja'u bi aqalli min salasati ahjur wato yin istinja goge bayan gari kayi shi da kasa da dutsi uku kamar yadda muka fadi da su shari'a tace ka dauki dutsi uku idan baka samu ba dutsi uku ɗaya ka samu to wannan ɗayan sai ka karkata shi bangare nawa bangare uku kinan kayi amfani da shi kina amma ka dauka kasa da wannan kasa da uku alhali ga duwatsun wannan bai dacewa wannan bai dacewa shine malam yace waradan nahyi an zalika fi hadisi salman radiyallahu anhu as-sabiq fi qawlihi aw yastanji bi aqalli min thalathati ahjur wato hadisi yazo hadisin da ya gabata yana mana nuni akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada mu yi istinja mu goge bayan gari da kasa da dutsi guda uku kenan wannan shi ma kuskure ne malam ya kawo mana shi a gaba ta 11 na 12 malam yace adami dalki yadhu ba'da al-istinja'i bil ardi aw al-ghasl bis sabun wato lokacin da kaje bayan gari ka wanke hutsari ko kuma kai bayan gari ka wanke rishin ka goga hannunka a ƙasa ka wanke hannun naka ko kuma ka samu sabuli ka wanke malam yace wannan shi ma kuskure saboda mi yana yace yatruku ba'd an-nas dalku hakul yadi al-musta'mala fi izalati an-najasa bit turab aw bis sabun da yawa daga cikin mutane zaka gani mutun ya je kawai bayan gari ya wanke kawai ya fito haka bai goga hannun shi ba da ƙasa ya goge wannan dattin waruwaru da yake jikin hannun shi ka gani a haka mutun zai zo masallaci da Allah ka zo masallaci ka cutar da mutane wanda masallaci ko da warin Muhammad ba so ka shigo masallaci ba so ka shigo masallaci da wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai duk wanda ya ci tafarnuwa ma kada ya zo mana masallaci annabi sai yace mi he ga yi mana illa yace fa innal malaikata tata'azza bima yata'azza bihi banu adam saboda mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa kai ne ka sha taba Allah sa ka hawasa to kada ka zo masallaci ka nemi wani abu ka goyi saboda wai bancin mutanen da kake cutarwa na ko kanka mala'iku ma kana cutar da su annabi ta yi dukkan mutumin da ya ci tawarnuwa ai an san inda tawarnuwa take da ƙarfi annabi ya ce kada ya kusanto masallaci har sai ya gusar da wannan dattin kai abinda kaga irin falalai sallar jami'i wajibcin sallar jami'i a ce wajibi ce to abinda aka ce idan ka taba shi kada ka zo ma masallaci saboda shi sai ka gusar da shi idan ka gani abu ne wanda akwai hadari shi yasa idan ka san wanda yake son taba ka sha tabarka Allah sa ka fasa to kada ka zo masallaci da wannan saboda kana shiga sahu damun wannan na kusan ka zaka shi ta kuma sallah me ake so nutsuwa ake so ka zo bakinka ka ci wani abu ka ci albasa ka ci tawarnuwa ka gama wannan ka zo sahu Allah ka buna baki iska ka hudu kaga duka ba ma na kusan ka ba har liman duka ya fada ka sa liman yayi tarafkanuwa a sallah kaga wannan duka yana cutar da masu sallah ko banda mala'iku da zaka cutar to shi yasa nan malam yace idan mutun yaje yayi bawali ko yayi bayan gari ya wanke hannun nashi to ya goga hannun shi da ƙasa ya ƙara wankewa ko kuma yayi mi ko kuma ya nemi sabuli shi yasa wannan ko a gida ce ko a gida ka tarbiyyantar da yaranka yaro ya je ban daki yana hutawa ya bayan gari dauko ce dauki sabuli ko kuma a tarbiyyantar da sabuli a ban daki wanda ake wanke hannu idan an yi bayan gari ko kuma na makamancin haka wanda idan ka duba kasashe da aka ci gaba ban daki duk ban daki in ka zo zaka ganye akwai wani wannan in sabuli kana hutawa zakar danna kawai sabulu yazo ka zo ka wanke ka je ka wanke hannun sannan ka yi arwallah ka je masallaci to amma mu nan irin wurin mu ne in ka sa mun sabulun ma kahin ayi sallah da ina ji Allahu musta'an sai dai ayi kokari dai haka nan ma a ringa samun ko ramin dan kokoro ne a ban daki irin na masallataiya ko kuma na gida in na gida ne alhamdulillah ba za a samu boni yayi gaba da shi amma irin in na waje ne na masallaci kenan a ringa kawowa saboda ai a yanzu ba za ka iya cewa a ƙasa kai haka dole hidi in ka hudu saboda ai mafi yawa ban dakin wani akwai teras wani akwai karo wani kaza wani kaza idan kaga baka iya ba taba ƙasa ba amma in ka hudu sai kai malin yace au ma yaqumu maqamahu ko kuma wani abu dai wanda zai hudda ma wannan dattin saboda wanda yaje bayan gari yayi guwanke zaka gani a hannun shi akwai wato iska iska wanda take wato ta abin da ya wanke malin yace mimma yuaddi ila ta'alluqir ra'iha al-kariha ko kuma abin da zai hudda wannan wato warin ya zamanto ya huta wata'azi al-musallina minha wanda idan ka zo masallaci zaka iya cutar da mutane da wannan saboda hadisi ya tabbata daga Abi Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama idza hatala akhala'a ataituhu bima'i bi thawrin ina'in min nuhasin aw liqwatin ina'in min jirdin fayastanji thumma masaha yadahu 'ala al-ard Abi Huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya je zai bayan gari ya huta ban daki sai su je mishi da ruwa wanda zai yi aiki da shi idan ya yi da biyan bukatar shi ya hutu annabi sallallahu alaihi wasallama masaha yadahu alal ard sai shahu hannun shi a ƙasa kine ya zamanto hannun da kai aiki da shi ka shahi ƙasa ka goge saboda ƙasa tana hudda dukkan wani datti kinan ka goge hannunka ka ƙara wankewa kinan wannan irin warin da zai hutu daga hannunka duka wato ya gusa kinan idan ka zo masallaci ba za ka cutar da wanda suke wato masallata ba kinan wannan shine kuskure na 12 wato da malam ya kawo mana abin da ya rage shine kuskure wato guda sai kuma fasali na biyu wanda malam zai kawo mana mas'ala wanda take ta fuskanta al-qibla da bata baya ne insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi wato akan kuskure na ƙarshe a cikin wato yin bayan gari da kuma wato sabani dake da kai wajen malamai na shin ya halatta ka fuskanci al-qibla ko kuma ka bata baya lokacin da zaka biya bukata ka ban daki ko kuma wato bai halatta ba abinda muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zakatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim na'am amma su aka yi ba masu gurin na'am dai shi bana tare da wuta na dai don mutane su ruwan gwale ne irin an yi ruwa misali zaka gani wasu a lokacin suke profite yi kwasar salanga to a gaskiya abin da ya fi dacewa mutum kada su yi wannan da farko mutum ya yi haƙuri ya yi ƙoƙiya gwalgwadon wato in ta ci kai samu a ɗauke mishi ko kuma a ɗauke ta lokacin da wato kowa babu kowa irin wasu daddare suke zashi ƙarfe 2 na dare babu kowa ba a daman mutane ya zamanto an zubar da shi duk da wannan shi ma yana cutar da wasu amma idan aka zuba shi cikin ruwa misali ruwa yana gudana to ɗayan biyu ne idan kai wanda ka zo ka huce na farko kai ne ka tsallako daga nan amma gashi nan daga nan ne ake kwarara ruwan misali daga nan ne ake kwararo ruwan kai kuma ka biyo daga shi ka zubi kai ma ka san cikin me ka huce ka san cikin me ka huce to wannan idan kana da arwalla bai karya ma ba arwalla saboda da yawa suna cewa arwallar su ta karya wannan a'a bai daga cikin ababen da suke karwa arwalla sai dai mene ai akwai wasu datti wanda za su taba ka idan ba laihi kai ne ka tsallako gaka da wannan wajen ka tabbata gashi na ruwan gwalala ne ka shiga idan me yake abin da yafi dacewa shine ka wanke wato wannan dattin da ya taba kafofka in kayanka ne ya taba kenan ka wanke amma idan ya zamanto a nesa ne misali kake ruwan kuma gudu ne yake to wannan babu wata damuwa matukar ba ka gani cewa ba wato akwai dattin a kusa saboda ai ƙasa tana wanki wato dukkan wasu datti kuma ruwan yana da yawa hadisin da muka gani na baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani akan wato mutum ya yi hutsari a ruwa wanda yake mine dawwamamme waje guda sai a cikin hadisin ya ƙara fasarta ma yace allazi la yajri wanda bai gudana amma in yana gudana ba laihi misali kai ne kai hutsari anan kan kace me ma ya tahi kuma ya garwaye da mine da ruwa shi yasa ababan fiqhu idan ka dawo fiqhu zaka gani najasa yanzu misali kai ne tano guda kake da na ruwa gashi nan a cike sai daidai marhin wannan nautsari ya zubo a cikin wannan tanan shin ya bata wannan ruwa ha daidai marhin wannan bai bace ba daidai marhin wannan bai bace ba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace idza kana alma'u qullataini idan ruwa ya kasance kamar ya kai tano biyu misali lam yahmilu alkhabas wata dauda bata tutar da shi yanzu kai ne ka dauki wannan tana yawa ma in ka zuba wannan ma baya lalace yanzu ina irin wannan manyan bumburutu da ake dorawa irin shi ta man shato haka irin na gida haka da ake to kaga wannan ko ka zuba shi da datti ya bace ko baya bace baya bace ba to haka na hanya shi ma kahin yazo da ja ya gamu da wani baya bace ba kenan amma in kana da shakku na cewa ga aje gashi nan inda kana ganin najasa kana tunanin cewa fa wannan ta taba ka kenan abinda zakai kawai ka wanke kafarka in tufa kace ta taba kawai ka goge da ruwa ka wanke wannan wajen ya wadatar da kai arwallaka kuma tana nan bata kariye ba dan akwai jiya wanda suke cewa ko arwallaka ta kariye kana shakka ka saki arwalla a arwallakta bata kariye ba na'am na'am
wannan kuma gida ne ya kamata mutum zuwa cikin ya ake dan sanin da ta
kamar cikin gida in babu ruwa ne
a wai kamar mun babu
ruwa a kama ruwa kana iya kai da dutsi ya halatta in kai da dutsi ba sai kai da ruwa ba ba sai kai da ruwa ba ya halatta kuma kana iya kai da ruwa in kai da ruwa ba sai kai da dutsi ba an fahimta kenan kamar a ko ina halin da ya kama ka kamar shari'ar musulunci ta kawo maka sauki saukin da ya huce na taimamama shi idan kai da dutsi ba ruwanka da ruwa ya wadatar ba ruwanka da ruwa idan kai da ruwa shi ma ya wadatar ba ruwanka da dutsi in kuma ka gama biyun wannan shi ma yayi barantana mutanen Quba muka ce Allah ya yabe su saboda mene saboda gama bi su suke in suka zo suka yi bayan gari ko bawali sai sun goge da dutsi da duwatsu sai sun goge tukun su wanke da ruwa a ta dalilin haka Allah ya yabe su saboda mutane ne masu san tsafta kenan duka ya wadata insha Allah na'am
ni da yar magana da dattawa
na'am
kusa cewa da cin da jasa
na'am
yasa ba yuyu
na'am na'am
kai da dattawa dan wannan bargon da aka dace shi abin sha ku da ga dawo da shi wannan da ta ci yasa ba kan an gudu da biyawa
na
buba wani tarci
buba eh
duk ka sabu ne kuri komponen da kuka da ya fice shi ne
kware
aka ke ne ba ta ruwan da ya ba
kware
sai ya kamata a yi ta ga kan buta ne je sa eh ne je buta ne je ta ba kin ta at ai ka ban ba da ta ku ta ba ne ya diya
eh kware da gaske eh akwai maganar malam saboda mine yanzu misali najasa musulunci ya kawo mana wato abin da ya shahi tsarin ruka najasa karama tana iya fada ruwa amma ta sauya mishi kala an fahimta karama ce amma ta sake mishi kala to ruwa kuma in ya sake kala ba zai yi ibada ba an fahimta kenan ba ka dauke shi ba kai arwalla da shi ko kuma najasa karama ta fada sai ta sake mishi dandano duka wannan yana daga cikin baban abinda ya shahi mine abinda ya shahi baban tahara wanda in Allah ya bamu lokaci muka yi da wannan littafin sai a nemo littafi na fiqhu wanda za a koyi duka abinda ya shahi ibadu gabaki ɗaya ruwa kala nawa ne to wannan in dandanan shi ruwa in kamshin shi ya saki bai aikin ibada sai dai kai aiki da shi na al'ada ruwa in dandanan shi ya saki bai aiki na ibada haka in kamshi dandano da kala wannan abubuwa guda uku kenan in najasa ne ya fada ya zamanto ya garwayatar da shi to ibada ba zai yi ba amma ya fada najasa ce ka dan ta fada dandanan shi bai sake ba kamshin shi bai sake ba kalar shi bata sake ba, wannan kana iya ibada da shi. Shine muka bada misali kamar wannan dan karamin kofi din na gazuba bawwali a cikin wannan tano guda, kaga dan nan shi ya sake ba zai sake ba, wannan in shi ya sake ba abin da zai sake, zaka iya dauka ma baka sani baka sha, wani zai iya dauka babu wani abu. Sannan kuma dan dano sai abin da ba na asalin najasa ba, yanzu ba na asalin ruwan ba. Yanzu misali ruwa, wani zaka iya yin forage ka hudo ruwan ka ji yana da gishiri, yana kinan kaga dan danan shi menene, ya sauya, amma na mene, na asalin ruwan ne, wannan shi kana iya ibada da shi. Amma in kai ne ka zo ka kawo ruwa ka sa mishi gishiri, ka gani da wancan mai gishiri da wannan naka mai gishiri, naka mai gishiri ba kai ba ibada da shi, amma wancan da ke na asalin ruwan ne zaka iya mi, zaka iya ibada da shi. To kenan sai an yi bambanci game da najasai. Kenan wannan shine insha Allah, indai Allah subhanahu wataala ya bamu lokaci duka a hankali duka irin wannan an samu a karantar, Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.